wannan umarni bai yi wa wasu ƴan Najeriya dadi ba kuma daya cikin ƴan ƙasa da ya bayyana ra'ayinsa shine shugaban kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen arewa maso gabas Sale Bakuru sabon fegi da Maturu
wannan ina ganin cewa wani abu ne suke kaman borin kunya saboda idan aka yi la'akari da al'umman Najeriya mutum miliyan 185 kuma su da kansu suka ce gunda ake yin rijista a kafadin Najeriya shine guda 1,000 ne to yaya za a yi wannan wajen rijistar ya wadace al'umman Najeriya nan sannan idan ka duba taɓarɓarewar aikin su nan akwai wasu ma'aikatan su ma da suka yi musu compulsory retirement wanda har yanzu ba su biya su haƙoƙin su ba to ta yaya su ma suke gudanar da aikin nasu barantana har su ce lalle dan Najeriya sai ya mallaki wannan kati da kuma lambobin katinsa saboda idan dai har yana so ya yi amfani da wasu abunan na gwamnati to wannan dai ni ina ga kawai sun yi magana ne na borin kunya wanda ko ba su aikin su da dai ne suka ga ko an sa musu ido to shine suka ce bari su yi jurwaye mai kaman wanka
amma shugaban hukumar bada katin zama dan ƙasa injiniya Aliyu Aziz Abubakar ya zayyana dalilan da yasa gwamnati ta wannan hoɓɓasa
wannan number na zama dan ƙasa shi yana da muhimmanci a duk duniya kamar a can America kuna amfani da social security number ko kuma a England ana kiran shi insurance number da kuma India ma suka yi wannan ATHAR number tana da muhimmanci duk ƙasashen duniya mu ne kuma wajen number 7 wajen yawan mutane a duniya to mu kadai ne kai ba mu da wannan number kowa bai da wannan number muna da sauran hukumomin gwamnati suna register mutane daban-daban ba hada cikin database guda daya ba to wannan muhimmancin na yanzu duk inda aka yi register a tura shi a wajen NIMSI so that a bada wannan number shine muhimmancin da aka ce a fara shi yanzu zuwa nan shekara 3 sai mu register kowa da kowa a cikin Najeriya
samun wannan lambar ne dai zai ba dan ƙasa dama na yin hulɗa da gwamnati a fannin lafiya da makaranta ko samun filaye inda mutum ya kai shekaru 18 kuma mutum dan asalin Najeriya ne amma ga Hajiya Aisha Shu'aibu Galma ta ce a matsayinta na 'yar ƙasa a ciza a hura
kwanaki dai an zo wurin ma'aikatan mu an ce mu yi to amma me yasa sai yanzu za a ce sai an yi shekara da shekaru ko ana ta korafin cewa za a yi aka zo me yasa sai yanzu za a yi me ma'anar shi gashi siyasa ya zo za a fara yakin neman zabe sai yanzu ne za a ce za a yi mana haka
wannan tsarin dai zai baiwa gwamnati damar sanin su waye ƴan ƙasa kuma su waye bakin haure zai kuma bada damar sanin mutane nawa ke more shirye-shirye da tsare-tsare da gwamnati ke yi don talakawanta Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya